a sakamakon wasannin da aka buga na Premier League a kasar Ingila na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 37 inda ya rage mako ɗaya a karkarar wasan na bana ranar Juma'a da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta Everton ta doke Watford da kwallo ɗaya mai ban haushi. West Bromwich ba ta yi zaɓi ba a hannun Chelsea inda Chelsea ta sha ta ɗaya da babu a gidanta. A ranar Asabar kuwa Manchester City ta doke Leicester City da kwallaye 2-1. AFC Bournemouth ko ta samu nasara akan Burnley da kwallaye 2-1. Middlesbrough ko bata ji daɗi ba hannun Southampton da kwallo 2-1 ita ma. Sunderland ko ta sha kashi a hannun Swansea City da kwallo 2-0 yayin da Stoke City Arsenal ta bi ta har gida ta sha ta kwallaye 4-1. A jiya Lahadi kungiyar kwallon kafa Crystal Palace ta doke Hull City da kwallaye 4-0. West Ham ta sha kashi a hannun Liverpool da kwallaye 4-0. Yayin da Tottenham ta doke Manchester United da kwallaye 2-1. A yayin da ake saura sati ɗaya a karkarar wasan, kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta samu nasarar lashe gasar Premier League na ƙasar Ingila na bana na shekara 2017, inda ta lashe gasar a yanzu haka da maki 87, inda take da saura wasa biyu kafin ta kammala wasan. Tottenham kuwa tana mataki na biyu ne da maki 80, yayin da Liverpool take mataki na uku da maki 73, Manchester City tana mataki na hudu da maki 72, Arsenal kuwa tana mataki na biyar ne da maki 69, inda take yunkurin shiga mataki na hudu ko na uku. Kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta kowace kungiya lashe wannan gasa ta Premier League tun shekarar da aka canja mata suna daga Big League zuwa Premier League kimanin shekaru 24 baya. Manchester United ta lashe wannan gasa sau 13, inda Chelsea ta lashe su 5. Arsenal kuma ta samu nasarar daukan wannan kofi sau 3, yayin da Manchester City ta dauka sau 2, sai Blackburn inda ta dauka sau 1. Leicester City ta ɗauka sau ɗaya a shekarar da ta wuce. A ƙasar teburin kuwa na Premier League, kungiyar kwallon kafa ta Hull City tana yunkurin zuwa gasar ƙasa da Premier League wato Championship, inda take mataki na 18 da maki 34. Middlesbrough kuwa tana mataki na 19 ne da maki 28, yayin da Sunderland take mataki na 20 da maki 24. Yau kuma kungiyar kwallon kafa ta Chelsea za ta buga wasa guda ɗaya wanda ya rage mata na sati na 28 wanda bata buga ba. Yau za ta buga wasan ne da Watford da misalin ƙarfe 8 na dare agogon Najeriya, Nijar da kuma ƙasar Chad. Haka a can ƙasar Spain a ɓangaren La Liga na shekara 2016-2017 kuma an fafata a mako na 37 ga yadda abun ya kasance. A ranar Asabar kungiyar kwallon kafa ta Espanyol ta sha kashi a hannun Valencia da kwallo ɗaya mai ban haushi. A jiya Lahadi kuwa Alaves ta doke Celta Vigo da kwallaye 3-1. Las Palmas kuwa ta sha kashi a hannun Barcelona da kwallaye 4-1. Ita ma Real Madrid ta bi sahun tafaranta ta Barcelona, inda ta doke Sevilla da Sevilla da kwallo 4-1. Everton ta sha kashi a hannun Sporting Gijon da kwallo 1 mai ban haushi. Atletico Bilbao kuwa sun kashi San Jeros mai 1-1 tsakaninsu da Leganes. Real Betis ta kunnan doki 1-1 tsakaninta da Atletico Madrid, yayin da Villarreal suka tashi babu ci tsakaninsu da Deportivo. Real Sociedad kuwa sun tashi su ma San Jeros 2-2 tsakaninsu da Malaga. Har yanzu kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ke jan ragaman teburin na La Liga a mako na 37 da kwallaye da maki 87, inda ta buga wasa 37. Real Madrid kuwa tana mataki na biyu ne da maki 87 ita ma da wasanni 36, inda suke da saura wasa biyu. Atletico Madrid tana mataki na uku ne da maki 75, yayin da a ƙasar teburin Sporting Gijon take mataki na 18 da maki 30, Osasuna tana mataki na 19 da maki 22, yayin da Granada take mataki na 20 da maki 20. A ranar Laraba, idan Allah ya kai mu, kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din za ta buga wasanta guda ɗaya da ya rage Conte tsakanin da Celta Vigo, inda masu hasashen kwallon kafa ke ganin in ta samu nasara akan a wannan wasa da za ta yi da Celta Vigo, za ta samu daman lashe gasar ta La Liga na bana. Huta lafiya.